lights flying down. Oh, baby, we driving down to New Orleans. Yes, that city, so pretty. Baby, a historic scene. Yes, I'm thinking you. They might put red way down on Bourbon Street. When there's a lot of hot spots, you meet all the big shots down in New Orleans. Shabba da 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 Shabba ba 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 from Scott Bob ba ya. It's down on Bourbon Street. When there's a lot of hot shots, ba 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 such a big shot, baby. Down in New Orleans, da ba 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 ba. A lot of hot spots. You can meet all the big shots.